kakakin hukumar ta NPC Undu Ugamadu shine ya sanar da hakan a wata sanarwa duk da cewa dai kungiyar Pengaston ta janye yajin aikin da ta fara sakamakon sabanin da aka samu da wani kamfanin man fetur mai suna Nkonde Energy Service har yanzu ana fuskantar dogayen layuka a biranen Lagos da Abuja da wasu biranen Najeriya al'amarin da kuma hukumar ta NPC ta ce man da za ta samar ya kai lita miliyan 750 wanda za a yi amfani da shi cikin kwanaki 21 wannan yana nufin kenan a duk ranar sa Allah za a samar da tankunan man fetur 300 kenan a birnin Lagos to sai dai a cewar wasu ƴan kasuwa musamman mazauna birnin Lagos suna ganin wannan gazawa ne na gwamnatin Najeriya duk da alƙawarin da ta yi da samar da man fetur a ƙasa ba tare da shigo da shi daga kasashen waje ba kamar da Alhaji Alladi Auyu ya shaida mani
Jalal Muhammad Buhari kamar da san Najeriya a da lokacin da ya bar mulkin ƙasa yana mulkin soja to ya manta da lissafin ta kuma yanzu ba haka bane shine abin da yasa aka samu aka ci a da alƙawarin da ya faɗa yace an gyara refinery ta Kaduna za ta tabbata hakon tawari da sauran su wato ba dan man fetur din mu ba za mu saki fitowa da man fetur ba to wannan aka san cewa bai san Najeriya ba kuma tsarin da ake ciki mai yawan jama'ar mu
to koya sauran masu hada-hada akan titunan birnin Lagos ke ji game da wannan dogayen layuka da ake fuskanta a dai abin da mallam Husaini wani dan a caba ya shaida mani
eh gaskiya ga yanan dai wani wurin an bude wasu kuma wasu bude ba wanda kuma suka bude wuraren cike to haka nan dai ana tasha a wahalci kuma sannan ma in ka je da abin hawanka ko ka je da galan zaka siya ka je ka zuwa wa generator bayan ka siya sai a ce maka sai ka kara kudi wannan na daban ne nasu ne su masu saidawa kuma sannan idan ma baka kara ba a wajen matsamin ma su za su rage za su nuna ga mita zaka ga ta ha mamam bai sauka a tankin ka haka duk yana faruwa a gidajen mai to dan haka abinda muke bukata ga gwamnati mu dai man nan shi muke so in ma wani abu ne wanda ya dace a yi ayi musu assasan ta kuma sannan a dauki mataki akan yadda suke kasuwancin nasu
consider is available because some of our people now the way they behave because this majority of them they have the fuel but they don't want to sell because they want to make more profit
sheku wannan malami ya ce ina lura wasu daga cikin masu sayar da man fetur din wato gidajen mai suna da man fetur din sai dai ba su so su sayar ne amma ba fuskantar wahalar man fetur din kamar yadda yake a can baya muna ganin watakila sun fara jin tsoron Allah ne suke fito da Peter din so sayar
maybe God is already entered your mind
wani direban taxi kenan ke bayyana matsalar karancin man Peter a birnin Lagos da dai kokarin da nayi domin jin ta bakin wasu daga cikin manajojin gidajen man Peter a birnin Lagos ya ci tura sai dai daya daga cikin su da yace karin fadi sunansa ko daukan maganar sa yace za a kawo karshen karancin man Peter din kafin bikin Christmas ba bin jifin murai Amurka daga Lagos